Annabi wanda kowa yake cin albarkacin sunanka Muhammadu Rasulullahi. Annabi kai ne Ahmadu, kai ne abin yabo, yabon ka yazo tun baka zo Muhammadu Rasulullahi. Allah ma ta ya atimin ba'di ismuhu Ahmad, kai ne Muhammadu Rasulullahi. Annabi kai ne Muhammad, annabi sunanka ne godajje wanda Allah ya gode wa tun kafin godiya ta san sunanta godiya. Allah ya gode ma Muhammadu Rasulullahi. Annabi kai ne daha shugaban masu bauta, shugaban masu munajati ga Allah. Kai Allah ya ce ma anzalna ilaykal qur'an ne ta shiga. Allah ne ya ce da kai daha Muhammadu Rasulullahi. Addahim, annabi kai ne tsarki wanda kai ka tsarka tsarki tun kamin tsarka ka, domin kai ne mai tsarki Muhammadu Rasulullahi. Annabi duk wanda ya rabu da kai sai ya tsarka ka saboda tsarkin ka Muhammadu Rasulullahi. Rasulullahi, annabi kai ne manzon manzanni wanda dan kai aka turo su. Annabi kafi Adam, kafi Musa da Isa, kafi Ibrahim sayyidina Rasulullahi. Annabi kai ne rasulur rahmati, rahmar rahamomi, domin ba mai shiga aljanna sai da rahmar Allah. Annabi kai ne rahmar Allah Muhammadu Rasulullahi, rasulur rahmatu.